A garin birnin Kwadene a cikin jihar Tawajen Guriyar Nijar aka gudanar da bikin cikon shekaru 25 da sumo wannan husar da kungiyar kasar Amurka mai suna Care International ta kullo da ita da ake ce ma mata masu dubara wanda ke tallafa ma diya mata a fannonin samun basussuka ko yaki da jahilci kiwon dabbobi manya da kankana aikin noma raya kasa kiwon lafiya domin yaki da fatara da talauci a cikin kasar da ke kutal a jerin kasashen da hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar al'umma cewa da PNUD ta jera kuma a cewar gwamnan jihar Tawa da ya jagoranci bikin tare da magatakar dan kundumar birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da magajin nan gari da manya-manyan ma'aikata na jiha da mata da suka yi dandazo a wurin wannan bikin cewa yayi wannan abin alheri ne ba
wannan abu alheri ne grupman 15,000 shine kamar yake bada kamar mata wanda suka hada kansu 300,000 ina tsammani wannan ko na irin banka ne ma ba ma wannan naku wani structure masu dubara ba wannan da kuka yi abu ne wanda ya kamata duka matan Niger ko ina suke ya kamata su kwaikwaye shi wannan abu alheri ne godiya da kuka zo ina gani da fifi wanda da ni da tagawata don kuwa kuka tarbe mu gaisuwa na wajen wanda suka tsara wannan abin gaisuwa na daga wajen Care International wanda suka kama muku
a cewar shugaban ma'aikatar da ke kula da wannan tsari na mata masu dubara a mataki na kasa a kungiyar ta Amurka Care International Dr. Fatuma Zainu wannan tsari fa yana taimakawa maza da mata
al'umma ta lura cewa shi wannan fasaha ta mata masu dubara tana iya taimakawa mata kuma hadda maza dan abin da ya shahi wa'ansu ayyuka kamar sana'o'i kananan sana'o'i da lura da wa'ansu matsaloli da suka shahi mata da iya mata su gane da in aka shirya in mutane suka shirya tsakanin suka yi tsari tsakanin suna iya ciwo kan matsaloli da suka shahi su balle musamman abin da ya shahi mata da yara iya mata tunda in zan dauki misali kamar na zuwa karatun boko na iya mata sai abu da yarinya tun bata kai wani lokaci ba kuma can gaba ana jigin ko mace in tana son zuwa likita sai a ce ayo ai babu mata balle su kula da mu maza ne kana kenan ko mutane ba su kula ba suka yi hanyar da iyan su za su yi karatu gobe wani irin bibi ne za su yi a samu mata cikin gururuwa daban da likitoci da mushanni da prefect da mayor da deputy har da president
shi ko malam Yahuza da ke wakiltar shugaban project ESTV birnin Kwanni wannan husahar ba ta mata masu dubara a halin yanzu ta game dukkan fadin duniya
jihar ga guda 8 na babu inda ba a samu asusai na mata masu dubara bayan an cika jihar 8 kasashen waje da dama da suka ji labari sun zo sun yawan bude da wajen mu sai kuka dauka kasar Mali akwai wannan husaha kasar Abuja akwai wannan husaha kasar Burundi akwai wannan husaha kasar Uganda akwai wannan husaha da kasashe na Turai su ma sun zo yawan bude ido suka dauka tunda kun san Niger akwai da yaushe muke hiddo husaha in wasu suka zo suka gani sai su kokori mu su yi mu iyawa to wannan husaha ta game duniya a nan tsayin da muke akwatanta mana kasar wajen 40 ke aiki da ita kawai shekarar 25 ya ba mata dama sun bunƙasa abun hannunsu mun gani da muka fara wasu ba su da komi amma a yanzu daga sayan akuya sayan tumkiya sayan mayan bisashi har ta kai mata har da gonaki suke saye kenan a da mun san yance gona ga namiji na ake ganin ta to a yau mata da yawa suna ba ku tabbaci sun sai gonaki albarkacin wannan husaha ta mata masu dubara
dungiyoyi sama da 13,500 ne na mata da ke kumshe da ƴaƴa mata sama da 500,000 ne ke cin muriyar wannan husahar ta mata masu dubara a dukkan fadin wannan kasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.